أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبها كبرك مدسة دواء وأن مسلاتي ميتان البركة Masjidu Al-Khulafa'ur Rashidin dan cigaba da karatun mu na Muwatta ta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wannan shine majlisin mu na uku ko a cikin karatun wannan littafin duk da muna cikin matashiya muqaddima kenan. Yau muna 5 ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan 1 a kalandar Bature 2025. Kamar yanda darasi na ƙarshe muka yi alƙawali za mu yi tsokaci a kan wa'ansu nau'i'ika na hadisi wanda za su ba mu damar fahimtar idan malam ya kawo hadisi mu tantance idan an ba da hukuncin hadisin to ka san me ake nihi da wannan hukuncin. Ki sanya na su na fa'idantar da kaina da masu saurare a kan nau'i'ika na hadisi. Idan muka ɗauka za mu gani da yawa daga cikin malaman mustalahul hadis sun tahi a kan kasa hadisi zuwa gida uku. Aka sun ce maka da kwai hadisi wanda yake sahihi, da kwai hadisi wanda yake hasan, da kwai hadisi wanda yake da'ifi. Kuma wannan ba wai awai ba. Sun kawo hujja a kan hadisi imma ya kasance hadisi ne wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko kuma ya kasance hadisi ne mardudun fa yutrak, hadisi ne wanda za a mayar wa wanda ya yi ƙarya a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mayar mai da kayan shi ya rike kayan shi ba ma buƙatar shi. To shi kuma idan muka ɗauka al-maqbul shi hadisi wanda za mu iya ɗaukan shi mu yi tokaciya da shi mu kawo hujja da shi to shi ma malamai sun kasa shi. Yake cewa imma ya kasance ya kumshi siffa ta karɓa a karɓe shi a yi aiki da shi wanda mafi ƙololuwar wannan siffa shine ya kasance hadisi ne wanda yake sahihi, ko kuma ya kasance ya kumshi wata siffa ta karɓa amma dai bata kai ba matsayin sahihi ba, ita ce ake shine alhasan, hadisi ne mai kyau. Ko kuma ya kasance hadisi ne wanda za a mayar da shi ba ma aiki da shi, shi ne wanda yake da'ifi. Shi sanya idan ka koma cikin littattafan malaman mustalahul hadis za ka samu suna wani bayani suke cewa hadisi muna iya kasa shi bi itibarat. Na ɗaya, imma ya kasance ahwalur ruwati wa sifatihim, hali na wanda suka rawaito hadisin da siffofinsu, ko kuma ya kasance ahwalul matan wa sifatuha, hali na ainihin matanin hadisin da sifa na matanin hadisin. Ta wannan bangare guda biyu za mu iya fahimta wannan hadisin shin ma za mu iya ɗauka ya kasance mana dalili, ya kasance mana hujja mu yi aiki da shi, ko kuma ma iya ɗauka ba mu yi aiki da shi ba. Za mu leƙa bangaren isnadin hadisin, waɗanda suka rawaito hadisin ya siffantu da wanda ya dace mu amshi hadisin shi, mu amshi hada wadda take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kawo hujja da ita a cikin addinin mu, ko kuma bai cancanta ba wannan mutumin mu amshi wannan abin daga wurin shi, ko kuma ya kasance mu leƙa halin shi matanin hadisin shin wannan hada ta dace da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana kama da irin hada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba ta kama da irin hada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? To kalgashin haka zaka samu malamai sun kayyade, idan muka dauka hada mafi rinjaye kowa ya tafi akan, kamar Imam Nawawi ya kawo ya ce da kai kala 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 na hadisi bangaren halin wanda ya rawaito hadisin da sifar shi, halin matanin hadisin da siffofin shi, yace muna iya hudda kala kala ko adadi har guda 65. Amma dai nan zan mu lakashe shi akan adadi guda 35, wanda su ne wanda malamai, aglabiyyan malamai ko jamhurin malamai na musalahin hadisi suke tahiya akan shi. Na farko shi ne mafi kololuwar hadisi ko daraja ta hadisi, a da'ira ta amsa hadisi ko kuma mayar da shi, shi ne hadisi wanda yake as-sahih. Shi kuma malamai sun kasa sahihi har kashi guda biyu, suka ce sahihin nan imma ya kasance sahihun li zatihi ko kuma ya kasance sahihun li ghairihi. Shi as-sahihu li zatihi shine malumai suke cewa mattasala isnaduhu bi naqli al-adl ad-dabit dabtan tamman ala an ghayrihi ila muntaha as-sanadi min ghayri shuzuzin wala illatin qadiha. Shine da hadisin da isnadin shi zai dangantu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa sahabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kasance duka wannan shani'in ta isnadin naqlul adli ad-dabit, naqli ne wanda yake adali. Mun san wane ne adali, wanda baya ƙarya a cikin al'amarin shi, baya kono-kono, baya shiga da wuce, baya ba a tuhumar shi da fasikanci. Yace kuma bayan haka ya kasance babiton, mutum ne wanda yake da kahin harda, mutqinun hafizun, ya yi itiqanin abinda aka faɗi mai kuma ya rike shi a kan shi. Yake cewa kuma wannan itiqanin nashi ya kasance cikakken itiqani ne daga shi zuwa wanin shi zuwa wanin shi, dukkan su tsarin su daya har zuwa ƙarshen isnadin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba tare da wani shuduz ba ko wata illa ba. Idan an samu hakan, to shine zamu iya cewa wannan shine ake kiran shi da hadisi wanda yake sahihun li zatihi. Sannan na biyu kalkashin rabaraba na sahihi shine sahihun li ghairihi, shine malamai suke cewa shine al mashhuru ruwatuhu bil adalati wad dabt illa annahu aqalla fi dhalika min as-sahih li dhatihi. Shine hadisin da aka ya shahara, wanda suka rawaito hadisin adilai ne kuma suna da kahin harda, baya da haka sai dai shi wannan sahihun li ghairihi, sharɗan da wa'incan sahihun li dhatihi suka cika, shi bai kai ba ya dan tawi, shine ake kira as-sahihu li dhatihi. Kaga idan ka dauka miye bambancin can malan ce waye naqlu al-adlu ad-dabit dabtan tamman, shi kuma nan dabtin shi bai kai dabtin ba wanda suka rawaito hadisi wanda yake sahihi ba, dabtan tamman ila muntaha as-sanadi min ghairi shuzuzin wala illatin qadiha, shi kuma wannan naqlun al-mashhuru ruwatuhu bil adalati wad dabt, sai dai dabtinsu da adalcinsu bai kai ba wancan wa'inda suka rawaito hadisi wanda aka bashi hukuncin as-sahihu li dhatihi. An fahimta? Sai na biyu shine al-hasan, hadisi wanda yake mai kyau, kaga wancan ingantacce, shi kuma wannan mai kyau, shi ma malaman musalah sun kasa shi kashi biyu, shine suka ce da kwai hasanun li dhatihi da kwai hasanun li ghaibihi. الحسن لذاته سكتوا ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله إلى منتهى السند مع الشهرة التي لم تصل إلى شهرة الصحيح من غير شذوذ ولا علة. يكسن باب شذوذ باب علة كما إسناد شيء اتسالي
zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'annan ruwatul isnad wa'inda suke shan'in isnadin daga wani zuwa wani zuwa wani dukkan su adilai ne kuma suna da kahin harda sai dai kahin harda su bata kai ba kahin harda wa'inda suka rawaito hadisi wanda yake sahihi ba na dan yi wata magana nace ya kasance dabbain su bai kai ba as-sahihu li dhatihi da sahihu li ghairihi dabbain shi bai kai a dabbain su dukkan su daya sai dai bai kai ba mataki ba na sahihu li dhatihi al-hasan shi shine dabbain ya tauyi akan adalci da dabbain ya tauyi akan sahihun li dhatihi ko sahihun li ghairihi shi kuma al-hasan li ghairihi shine malumai suke cewa huwa ma la yakhlu isnaduhu min masturin aw sayyi'il hifz aw sayyi'ul hifz aw nahwi dhalika bi shart alla yakuna mughaffalan wala kaseerul khata'i wala zahara min mufsid yake cewa shi sahihul li ghairihi shine isnadin shi idan ka leka daga kan wani zuwa wani zuwa wani har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka samu wani mutum wanda ba a san ba al'amarin shi ba al'amarin shi ruha-ruha ta yawa a cikin shi zaka ji an ce maka a aiwa ne to mun san shi dai a gari kaza ya ji a wurin wani amma dai babu wani cikakken bayani akan shi ko kuma ya kasance a cikin isnadin an samu wani wanda yake da sayyul hifz har da shi ba kwakwara har da bace ba ta kan yi in kun yi magana da shi a yanzu ka faɗi me kaza 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 in an jima idan ka ko bayan shekara idan ka dawo ka tambaye shi zai ce maka ya mance ai ko kuma idan zai kawo maka matanin hadisin sai ya ringa shiga da huce saboda har da tashi ba kwakwara har da bace ba ko kuma wani abu makamancin haka sai dai sharadin da zai sanya hadisin nan idan an samu wannan illar guda biyu ko wani abu makamancin haka ya kasance shi wanda yake masturul hal ko kuma sayyul hifz ya kasance ba mugaffal bane ba ba gafalalle bane ba kuma ya kasance bi yawaita yin kuskuri a cikin rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba a taba samun wani fasikanci ba wanda ya aiwatar a rayuwar shi ba idan an samu to wannan hadisin hidaya kuma ba aiki an fahimta sai hadisi na uku ko nau'i na hadisi na uku shine hadisi wanda yake dhaifi shi kuma hadisi wanda yake dhaifi malaman musalah suke cewa huwa ma faqada shartan aw aksara min shurut as-sihhati wal hasan shine duk hadisin da ya rasa wannan sharadda na hadisi ingantacce na hadisi mai kyau sawa'un ingantaccen ingantacce ne li zatihi aw li ghairihi ko kuma hadisin mai kyau li zatihi aw li ghairihi idan ya rasa ɗaya daga cikin wannan sharaddan to hadisi ne wanda yake dhaifi shi ma malamai sun kasa hadisi bi itibarati aqsamihi sun kasa shi zuwa ga kashi-kashi da yawa wannan kuma zamu shigo idan mun shiga cikin karatu idan ya zo insha Allah zamu yi talmihi akan shi sai kashi na uku na hudu shine al-hadithul musnad shi kuma al-musnad huwa mattasala isnaduhu ila muntahahu idan an ce maka wannan hadisin ko kuma wannan shine ake kira al-musnad shine ittisalin sanadin shi ya danganta zuwa na karshe daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma al-musnad zaka samu ya kumshi hadisi wanda yake marfu'i hadisi wanda yake mawqufi hadisi wanda yake mursal hadisi wanda yake maqtu'i da sauransu shi sanya wa'azu daga cikin malumai suke cewa hadisi wanda ake ko kuma al-musnad shine ya kumshi wanda da kai inqita'un khafiyun aqalkashin shi kamar ana ta al-mudallis wanda zai togaciya yace a ai na shi daga wani zuwa wani zuwa wani alhali shi ko bai taba haduwa da wani ba dan hadisin shi dan yayi kyau a karbe shi sai ya dangana zuwa wani yayi kwana sannan ya isa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na biyar shine al-muttasil wanzu daga cikin malumai suke ce mai al-mawsul shine mattasala isnaduhu ila muntahahu li sima'i kulli wahidin mimman fawqahu marfu'an kana aw mawqufan shine duk wanda isnadin shi ittisali har zuwa ƙarshe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kowanne daga cikin wanda aka samu wanda suka rawaito hadisin lalle ya ji daga wanda yake sama da shi. Malami zuwa ɗalibi zuwa ɗalibi zuwa ɗalibi zuwa ɗalibi zuwa ɗalibi zuwa ɗaliban shi, ko kuma daga ɗalibi zuwa ɗaliban shi zuwa ɗaliban shi zuwa daga ɗalibi zuwa malamin shi zuwa malamin shi zuwa malamin shi zuwa tabi'i zuwa sahabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sawa'un ya kasance hadisin nan marfu'i ne ko ya kasance hadisin nan mauqufi ne. Kuma idan aka samu ittisalu bil anana kal ittisalu bis sima, yace idan dai rawun bai kasance ba mudallisi bane ba, kuma ya samu ya hadu kamar yanda Imam Muslim ya kawo a cikin sharadin shi, ko kuma abinda shi Imam Bukhari ya tabbatar a cikin sharadin shi, ko kuma ya kasance qalat suhba ala sharti al-Bukhari wa Muslim, shi ma wannan duka ana kiran shi da hadisi al-mawsul ko kuma al-muttasil. Sai na shidda daga nau'ikan hadisi shine ma udhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifa, duk abinda aka danganta wa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama, wadace ko aiki ne ko wani abu ne wanda manzon Allah ya gani an aiwatar bai yi magana akan shi ba, ko aka bashi labari bai yi magana akan shi ba, wannan shi ake kira takriri ko kuma wata sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya siffanta da ita, ko kuma wada ta sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar sahabin nan yazo yace mana mun kasance muna aiwatar da kaza, ko kuma mun kasance muna wadar kaza a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai tanka musu ba, ko kuma mun kasance muna yin kaza manzon Allah yana raye tare da mu, ko kuma muna ganin kazan nan babu wani laifi a kan shi lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke aiwatar da shi. Kaga wannan shi ma nau'i ne na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun gani ko kuma muna rayuwa tare da manzon Allah mun ga aiwatar, ko mun ji ya faɗi, ko kuma mun gani wani ya aikata bai mai magana ba, ko an bashi labari bai yi magana akan hakan ba, ko kuma wani sahabi ya zo ya ce a'a ai muna hadar kaza a lokacin manzo Allah bai ce mana komi ba, kenan wannan abin kenan abu ne mai kyau, ko kuma muna aiwatar da kaza manzo Allah bai muna kaza ba, ko kuma mun kasance muna hadar kaza, ko mun kasance muna ganin kazan nan ba komai a kan shi, ko manzo Allah yana raye bai yi ba, bai mana togaciya bai ce mana kazan nan haramun ne ko kazan nan baya da kyau ba. Wannan duka shi ma ana sanya shi daga nau'ika na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na bakwai shine al-hadithul mawquf, daga cikin nau'ika na hadisi da kai hadisi wanda yake mawqufi. Menene mawqufi? Suka ce huwal marwi 'ani as-sahaba qawlan aw fi'lan aw taqriran muttasilan aw munqati'an, shine duk abin da aka rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadaje ko wani aiki ne, ko kuma a'a sun gani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko sun aiwatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu magana akan haka ba, ya tabbatar da su akan haka. Sawa'un ya kasance mutasilan an yi ittisalin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma an yi inqira'in shi, wannan shi ake kira da al-hadithul mawquf. Sai nau'i na takwas shine al-maqtu, وهو الموقوف عن التابعي قولا او فعلا, شيني وند تابعي زي توغتيا زي تسيا يتي اي منزا الله صلى الله عليه وسلم يا ايوتر ده كذا, شيني وند الموقوف شي كما الموقوف المروي عن الصحابي قولا او فعلا, تو ينزبا صحابي بني زي رويتو با تابعي ني زي رويتو من غ منزا الله صلى الله عليه وسلم يا اي كذا, كغه تسنكانن منزا الله ده تابعي da kai sahabi shi bai ga manzon Allah ba, to wannan shine ake kira da al-maqtu, shine shi zai kurme ya ce a'a na ga manzon Allah ya aiwatar da kaza, ko kuma na ji manzon Allah ya ce kaza, ko kuma mun aiwatar da kaza manzon Allah bai ce mana komi ba, wannan shi ake kira da al-maqtu. Sai na tara shine al-mursal, shi kuma al-mursal ما سقط منه الصحابي سواء أكان الراوي المرسل تابعيا كبيرا أم صغيرا, شيني أتكن رواة الإسناد وندس كرويت وحديثا مثال دقني zuwa malam Usman zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu dauka daga Zuhuri daga Abdullah ibn Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu Imam Zuhuri kurum sai yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ya sarayar dawa ya sarayar da Abdullah ibn Umar shi kuma shi Zuhuri mun san wane ne Zuhuri Zuhuri tabi'i ne in ma wannan tabi'in ya kasance manya-manyan tabi'ai ne ko kuma kananan-kananan tabi'ai ne saboda a cikin tabaqar da kai kibaru tabi'in da kai sigaru tabi'in kuma kowanne tabaqar su ta sha bamba su kibaru tabi'in tabaqa wa ansu da tabaqa ta biyu suke ko kuma tabaqa ta uku sigaru tabi'in wa ansu tabaqa ta hudu suke wa ansu tabaqa ta biyar suke kowanne malaman hadisi sun rattaba su insha Allah a cikin karatun mu zamu zo kowa in dai da kai isnadi to zamu ce wannan tabakar shi ta kaza ce wannan tabakar shi ta kaza ce to wannan shi wanda yake tabi'i sawa'un babban tabi'i ko kuma karamin tabi'i sai ya danganta hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ani zuhuri ani nabi sallallahu alaihi wasallama to zuhuri bai ga manzon Allah ba bai ji ba daga bakin manzan Allah ba bai ya za a yi kuma zuhuri ya wannan shi sanya malaman hadisi suka yi umum suka ce dukkan marasil da'ifa kowane hadisi in aka ce hadisi ne mursal to hadisi ne wanda yake da'ifi kamar yanda Imam Shafi'i ya rajja haka duk da shi Imam Abu Hanifa ya tayi akan marasil hadisai ne wanda suke ingantattu saboda ai su ma at-tabi'in suna daga cikin khairul qurun kowa dai ya kawo hujjar shi amma dai abinda malaman jamhurin malamai suka tayi akan shi marasil suna buƙatar bincike shin wannan mursal in lalle daga bakin manzon Allah ne in tabi'in nan in ya sarayar da sahabi ya dangana hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a shiga bincike shin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda me saboda idan ka koma cikin kutubus sunna ka koma cikin al-ma'ajib rubbama ka samu irin hadisin sai ya kasance shaida ce wani tabi'in ya ji ya nuna ko ya ambata sunan sahabin da ya ji wannan hadisin wannan hadisin sai ya kasance shaida ga wannan hadisin wanda Imam Zuhuri ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan misali ne amma dai marasil dukkan su malamai sun rajjaha suna buƙatar bincike illa marasil Sa'id ibn al-Musayyib marasil idan Sa'id ibn al-Musayyib shugaba na tabi'ai ko malami na tabi'ai idan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza to wannan ba tantama kamar sahabi ne yake maka bayani saboda shi ma ba wai haka ba malamai suka sallama mai ba sai da aka yi bincike dukkan hadisin da Sa'id ibn al-Musayyib ya rawaito ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ji shi daga bakin wani sahabi suka ce mun sallama mai saboda duk abin da ya bayyana irin haka ne an bibiya hanya an tabbatar lalle ya ji daga bakin sahabi wani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayan Sa'id ibn al-Musayyib duk wani sahabi wanda zai ko duk wani tabi'i da zai ce na ji bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana buƙatar mu zo mu bincika mu tabbatar lalle an ji daga bakin manzon Allah ko ba a ci ba wallahu ta'ala alam sai na goma shine al-munqati shi kuma menene al-munqati malamai suke cewa huwa ma saqata min ruwatihi rawin wahid qabla as-sahabi fi al-mawdi' al-wahid shine duk lokacin da aka sarayar da wani wanda ya rawaito da hadisin daga cikin wanda suka rawaito hadisin kamun sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a huda wannan shi ake kira da al-munqati' kamun sahabi na manzon Allah waye kamun sahabi shine tabi'i idan aka sarayar da shi wannan shine ake kira da al-munqati kaga ai al-mursal idan aka sarayar da sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ambata shi ba a cikin wanda suka rawaito hadisin ba shi kuma al-munqati shine idan aka sarayar da sahabi da tabi'i aka dangana shi zuwa ga wani sahabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta zammi yawaita istimalin wannan musala mursal munqati mawqufun marfu'un insha Allah sai na 11 daga cikin nau'ikan hadisai shine da kai al-mu'addal shin menene ake kira da al-mu'addal malamai suke cewa huwa ma saqata minhu isnani أو أكثر قبل الصحابي بشرط التوالي شيني دلوكة أكثر يدع
اقتربت صلاة العشاء
كامن صحابي نمن زع الله صلى الله عليه وسلم أما دي شرط إن يكسنتي معدل شيني أجيري مثال ونني دقى قرني نهدو زيج حديثي idan yaji hadisin sai ya ce daga ni zuwa malamina zuwa sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce kaza ka gani a ciki ya sarayar da tabi'i ko ya sarayar da tabi'u tabi'in ya sarayar da tabi'i sannan ya dangana zuwa sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sharadin mu'addal shine kasance a jere mutum biyu kurmi ya tsallake ko kuma mutum uku ko mutum hudu ala tawali to a wannan halin ne yake muce wannan hadisin hadisi ne wanda yake al mu'attal sai na 12 shine al hadisul mu'allaq al mu'allaq shine ma saqata minhu rawin aw akthar ala tawali min awwal sanad shine asarar da rawi daya ko rawi biyu ko uku ko hudu amma dai a farkon sanadi shi san ya kaga Imam al-Bukhari yana da mu'allaqat sai yace babu sai ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dangana maka matanin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan shi da ake kira da mu'allaqan shi san ya zaka samu za a ce wa akhrajahu al-Imam al-Bukhari mu'allaqan ba hadisin bane amma dai Imam al-Bukhari ya dauko matanin hadisin yayi babi da shi wannan shi ake kira da mu'allaq kuma shi kuma mu'allaq hukumcin shi hadisi ne wanda yake ingantacce a harkon isnadin sai ya shayi wane in ya ga dama sai ya dangana zuwa ga sahabin manzo Allah ya dangana zuwa ga manzo Allah in ya ga dama kurum sai ya dangana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne ake kira da al mu'allaq an fahimta sai na 13 shine al mudallas ko al-mudallisu ko mudallisul isnad to shi kuma malaman hadisi suna kasashe kashi biyu da kai mudallisul isnad da kai mudallisul shuyukh shi mudallisul isnad shine ma rawahu ar-rawi amma laqiyahu wa lam yasma' minhu mutawahhiman annahu sami'a minhu aw sami'a minhu walakinahu yarwi ma lam yasma' shine duk lokacin da wanda ya rawaito hadisin zai rawaito hadisi daga wani mutum wanda ya hadu da shi amma dai bai ji ba abinda wannan abinda ya hadan bai ji ba daga bakin mutumin da ya ji daga shi ba misalin Musa ne sai ya zo ya ce mana ai ya ji daga bakin wani daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Musa ya shi ya hadu da malam Usman amma dai ba su taba hirar wannan hadisin ba tare da malam Usman ba sai ya ringa tawahumi mun san alwaham ko sai ya ringa tawahumi lalle an ya ko ba ya ji ba daga bakin malam Usman ya ji wannan hadisin ba tawahumi ne yake amma dai bai da karfi shi tawahumi yayi kokonto malaman fiqhu muna kasawa muna da al-yaqin muna da az-zann muna da ash-shakk muna da al-waham wannan dukkan mu akan wannan tattahiyar muke ash-shakk shine imma ya kasance shine kokonto imma ya kasance ko kuma bai kasance ba al-waham aslan babu shi gawai shanu ne hirin gwamnati babu babu abu to zai ringa tawahumi ko ya ji daga bakin wani ko kuma bai ji ba ko kuma ya kasance ya ji amma dai zai rawaito abinda ba hakan ba shine mudallisu al-isnad an fahimta to shi kuma wannan malamai sun bayyana hukuncin suka ce wannan shi kuma makruhi ne a mutar da haka sai mudallisu shuyukh shine masamma ar-rawi fihi shaykhuhu aw kannahu aw wasafahu bima la yu'rafu bihi shine lokacin da wannan bawan Allah mai rawaito hadisi ya ji daga bakin wani to wannan nan ya sani yana da ana tugumar shi ba atul bane ba ba babidun bane ba ba siqa bane ba ko kuma tawahama fi akhir umrihi idan yace ya ji hadisi daga bakin wani to malaman hadisi ba za su taba karba hadisin nan ba me zai yi sai ya ambace wannan malamin nashi da wata alkunyar shi wanda ba a fahimci ba lalle wannan lalle wannan nan wannan ne misalin ana kiran shi da Musa shi kuma wannan Musa ba niƙa bane ba ko kuma a'a lokacin da shekaru suka ja Musa ya ringa hada hadisin kaza da kaza ya ce ya ji daga bakin wani alhalin bai ji daga bakin wani ba sai Musa nan ya bashi labarin ko ya karantar da shi wani hadisi to shi kuma ya sani malaman hadisi sun yi rubutu akan Musa Musa ba a karban hadisin shi saboda wani bai cika sharuɗin wanda za a karba hadisin shi ba ai can baya mun yi bayani akan sahihi da hasan bai cika sharuɗa ba sai ya ce to maimakon Musa ana kiran shi da Abu Abdullah sai ya ce haddasani Abu Abdullahi ka gani waye zai fahimci waye Abu Abdullah Abu Abdullah da yawa ne rubbama wancan Abu Abdullah na garin Sham rubbama wancan Abu Abdullah na garin Madina rubbama Abu Abdullah na garin Mosul rubbama Abu Abdullah na garin Dimdin a rasa wane ne Abu Abdullah ka gani sai dai a sallama wanda bai zamuna ba ko wanda bai san shi ba ka gani bai yiwuwa ya bayyana maka a'a tunda Musa ya almajiri ne na ko kuma Muhammad almajiri ne na Musa ai ana mai laƙabi da Abu Abdullahi kaga da wanda ya san wane ne Musa ya zauna tare da Musa ya san garin su Musa ya san tarihin Musa an fahimta ko kuma ya siffanta malamin nashi da wani abu wanda ba a san shi ba kamar misalin shi Musa nan mutumin da magaran ne sai ce ai ainihin waɗanda suke rawaito hadisi sai ce al Musa adda magarawi shi kuma Musa ya zo mazaunin da magaran ne amma dai ainihin garin su dan cancantu ne ko dan murya ne sai ce al Musa al miryawi waye zai fahimci wane ne Musa kaga ya siffanta shi da kuma ainihin Musa dan murya ne an fahimta to wannan shine tadlisu shiyukh malamin shi ne amma dai da yake malamin yana da aibu in an wasafa ba a amshi hadisin ba ko za a samu tankarda sai ya wasafa shi da wani suna ko kuma ya mai laƙabi da ko ya mai alkunya da wata alkunya wanda ba a san shi ba to shi ma hukuncin shi hukuncin al-mudallis mudallisul isnad dukkan sa hadisi ne wanda yake makruhi sai dai shi wannan mudallisul shuyukh yayi sauki akan mudallisu al-isnad an fahimci bambanci tsakanin mudallisul isnad da mudallisul shuyukh shi mudallisul isnad shine baka ji ba kace kaji ko kuma ka hadu da mutum ka ringa tunanin an yako ba kaji kaza ba daga bakin shi ba ko kuma ka hadu da shi sai ka rawaito abin da baka ji ba daga bakin shi ba wannan shi ake kira mudallisu al isnad shi kuma mudallisul shuyukh malamin ka ne amma dai sai ka kewaye ka wasafa shi da wata sifa ko ka mi alkunya da wata alkunya ba dan komi ba saboda yana da wata illa wanda malaman hadisi idan sun ji ba za su amshi hadisin shi ba sai na 14 shine alhadisu shaz shine ma rawahu thiqa mukhalifan liman huwa arjah minhu shine hadisin da malamai ne thiqa su kuma thiqa su ne wanda muka yarda da su amintattu a wurin mu amma dai za su rawaito hadisin da abinda ya saba wa abin da ya hirin jaye daga cikin shi shine ake kira da alhadisu shaz sai na 15 shine alhadisu almunkar shine yajtami'u ma ash-shaz fi al-mukhalafa da shi da hadisu alhadisu shaz suna haduwa ne bangaren sabani amma dai yanfaridu bi riwayati ad-da'if shi wancan ash-shaz thiqa ne suka rawaito shi amma dai shi kuma almunkar shi kuma wa'inda suka rawaito shi to mutane ne wanda suke da rauni ba ma amsar hadisin su sai na 16 shine al-mahfuz وهو ما رواه الأرجح أم من خالفه من الثقة فهو مقابل الشاذ شيء المحفوظ شيني وندي كي تنكروا دا الحديث الشاذ سي المعروف شيني ما رواه الأرجح المخالف لرواية الضعيف شكما يقابل المنكر حديث نواندي كي تنكروا دا المنكر دا المتابع تشكما المتابعة إتماما لميسن كسا تكشي بيو لكويل المتابعة عن شيخ الراوي إتتي أكي كيرا أنت متابعة كاملة سنن دكوي المتابعة أما فوقه إتتي أكي كيرا دا متابعة ناقصة سي الشاهد na goma sha hudu a gurgushe da su wannan su ma yi ba bayani akan sa ba sai al-matruk shi kuma al-matruk shine man farada bihi rawin ittuhima bil kadhibi ma mukhalafati al-qawa'id al-ma'luma aw kana kathiru al-ghalti aw al-fisqi aw al-ghafla shine al-hadith al-matruk shine dil lokacin da a cikin isnadin za a samu wani rawi guda daya wanda muke tuguma shi da ƙarya makaryaci ne tantagariya dan yayi wa manzon Allah ƙarya bai kai wani abba ana tuguba shi da ƙarya kuma baya da haka ya saba wa ka'idodin amsar hadisi wanda muka sani shine naqal al-adlu ad-dabit as-siqa bin ghairi shuzuzin wala illa wannan duka sharuddin ya saba musu kuma wannan shi rawun wanda muke tuguba shi da ƙarya za a same shi kasirul ghalt yana da kuskure kullun tuntube yake yi idan zaka ce me wannan hadisin daga wani zuwa wani yana iya hada maka isnadin wancan hadisin zuwa wancan hadisin yana yawan kuskure yana yawan tuntube kuma fasiki ne kin yi kewaye yana iya shan giya in yi kewaye yana iya yin zina in yi kewaye yana iya hada wani da wani duk wani alamomi na fasikanci sun tabbata a gare shi ko kuma a same shi mutum ne mai yawan kafala wannan shine idan aka same shi a cikin isnadi to yimi ce wannan hadisi ne wanda yake matrukun akwai hadisi wanda yake almu'alal wa huwa alladhi zahiruhu as-sihha thumma tala'a fihi ala 'illatin qadihatin bi wasli mursalin aw munqati'in aw mawqufin aw bi idkhali hadithin fi hadithin aw nahwi dhalika min al-ashya' al-qadiha shi hadisi wanda yake almu'alal al-mu'allal shine idan ka dauki hadisin ainihin shi zaka ga zahirin shi hadisi ne wanda yake ingantacce amma dai idan kai bita kai bibi hadisin zaka samu yana da wata illa mummuna a tare da shi imma ya kasance an samu wasl a cikin hadisin ko kuma kasance hadisin an samu irsal ko kuma ya kasance an samu inqita'i ko kuma ya kasance an samu ya kasance hadisi ne wanda yake mauqufi ko kuma ya kasance wannan wanda ya rawaito hadisin ya shigar da wani hadisi a cikin wani hadisi kamar misali ya kawo matanin wani hadisi sai ya shigar da wani hadisi a cikin wani hadisi ina iya kawo man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu min an-nar kaga ya shigar da wani hadisi cikin wani hadisi da isnadi guda daya amma dai zahirin hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce amma dai idan kai bibiya zaka samu wata illa mummunan illa wanda zaka ahada mu ce wannan hadisi ne wanda yake ingantacce shi sanya malamai suke ce mai alhadisu almu'allal yana da illa ba ma karbar shi sai dai ka koma cikin sauran littattafai imma cikin sahihai ko kuma cikin kutubus sunan ko kuma ma'ajim ko kuma mustadrakat ka samu hadisin yanda ainihin yanda yake sannan ka dauke shi kai aiki da shi ka kawo hujja da shi duk da shi ma malamai sun kasa shi kashe biyu da kowa wanda suke cewa waqi'un fil isnad wa waqi'un fil matan yana iya kasancewa shi alhadisul mu'allal yana iya kasancewa a cikin isnadi hei dauko maka isnadi yace maka daga wani zuwa wani hei hada maka isnadin wancan hadisin da wannan hadisin shi kuma abu ne biyu wanda ba sa haduwa shi wannan dan gari kaza ne ba su taba haduwa da wani ba ya zai wani ya ji daga bakin wani a gani wannan duka aiki ne wanda malamai suka yi suke cewa laulal isnad la qala man qala ma sha in ba din isnadi ba da duk wani sakarai sai ya dauko ya wada abin da ya ga dama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dangana ni yace amma dai sai Allah ya kawo da ma ai ubangiji yayi alƙawari zai kare al'amarin shi kuma shi ya sanya ubangiji ya kawo an sama alummai wanda suka tsaya tsayin daka wanda suke cewa to ka ce man daga bakin manzo Allah wa hudi maka shi wanta in wa hudi ne shi wanta in wa hudi ne shi wanda in wa hudi ne malamin naka wa hudi ne kai malamin naka wane ne da ya hudi maka yi an bibiya sannan a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zance shi sai ya manzon Allah yace man kadaba alayya muta'ammidan duk wanda da gangan kurmi yayi gadama ya shera mini ƙarya yace to ku hadi me fal yatabawwa maqaduhu minan nar ya nemi mazamrin shi a wutar jahannama ko so da ka sake kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ka tabbata fa ranar tashin kiyama ya ku tsaya tare da shi bai wada ba kace ya wada yace to albarkatan haka ka nemi musulkinka a wutar jahannama ayi karni da nabiyar aka samu ko daga na hudu ma abin da yayi gaba aka samu an su kurni su zamuna wai a tunda mun ga mutane himmarsu ta takaitu bari mu zaburar da su akan bauta Allah mu nisantar da su akan neman duniya mu kwaitar da su akan neman lahira kurni su zamuna su shira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya fadalan kaza kaza ne idan ka yi kaza kaza zaka samu idan kaza kai duka wannan ƙarya ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurguje kan lokacin mu kai da ya ja saboda sati mai zuwa mu shiga karatu da kai nau'i na 22 shine al-muttarib shine malamai suke cewa huwa alladhi ruya ala awjihin mukhtalifa mutafawita min ghairi tarjih li ihda at-turuq hadisi wanda yake da ittirabi shine hadisin da aka rawaito shi da wa'ansu huskoki wanda suke daban-daban amma dai huskokin nan duk kusa da juna suke kuma ba za a iya rajahar da wata huska akan wata huska ba wannan shi ne ake kira da hadisu al-muttari kuma ittirabin nan yana iya kasancewa cikin isnadi ko kuma ya kasance cikin matani kuma ko kuma ya kasance fihi mamin rawin wahidin aw aksar rawi ɗaya ne ko kuma rawi guda biyu ne a samu sunaye guda biyu ko suna ɗaya a rasa to wannan in wane ne wancan ba a amsa hadisin shi wannan ana amsa hadisin shi ko kuma a same su dukkan su da kwai illa ko kuma a'a da kwai wani wannan yanda dai ba a iya ba rajahar da wannan isnadin ba akan wancan isnadin ko wannan matanin akan wancan matanin sai na 13 shine al-mudraj da shi ma imma mudarjul matan كذكر الراوي كلاما لنفسه او لغيره في اول الحديث او في وسطه او في اخره شيني راوين حديثن سي يدن سوكا وتا كلمه تاشي تكنش اما ا هركون حديثن كو كما ا قرشن حديثن شي ماغانا شي با ماغانا باتي تا منزا الله صلى الله عليه وسلم با تو شي ما ينا ايه كسانچيوا مدرج الاسناد بنغارن اسنادي ني kamar misalin ya kasance rawin yana da matani da isnadi guda biyu wanda suke sun sha bamban sai ya rawaito da ɗayan isnadin kuma ko kuma ya rawaito shi mai rawaito wai ya rawaito ɗayan hadisin ko ɗaya daga cikin hadisan guda biyu wanda suke da saɓani da wani isnadi wanda yake keɓantacce sai ya ƙara a cikin matani a cikin matanin na ƙarshe abinda kuma a can babu shi a cikin isnadin shine wanda ake kira da al-mudraj na 24 shine al-maqlub 25 shine al-mashhur hadisi wanda yake mashhur shuwa marawahu akthar min isnaini wa minhu al-mutawatir shine da hadisin da mutun sama da biyu suka rawaito shi daga cikin lisahin mashhur akwai al-mutawatir da malamai suna da sabani al-mutawatir haddin shi yayi haddin mashhura shi kuma al-mutawatir ma naqalahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhum ala al-kadhibi shine duk wata jama'a da za ta rawaito wani hadisi daga wata jama'a wannan jama'a zai yi wahala a ce sun haɗu akan su yi ƙarya a ce wannan jama'a da waccan jama'a da waccan jama'a dukkan su a ce sun hada akan ƙarya abin da wanda baya yiwa wannan shi ake kira da al-mutawatir
shi ko mutawatir malumai suna kasa shi kashi biyu da kai mutawatirun lafazan ka hadisu mas'al khuffain mutawatir bangaren furuci kama hadisin shafa akan hufi sannan da kai mutawatir ma'ana kamar abin da yake wakana waqa'in mukhtalifa kama wani abu wanda yake wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama a ce irin jarin muta ta Ali ibn Abi Talib kaga kowa ai ya shaida Ali ibn Abi Talib jarimi ne iya jarimi kaga wannan mutawatir ne bangaren ma'ana sai na 26 shine hadithul gharib shi kuma al hadithul gharib shine man farada bihi rawin amman yajma'u hadithuhu shine dur rawi wanda yake banta daga gun wanda yake hada hadisi ko wanda suka hada hadisin tare da shi shi sai yake banta shi sanya malumai suka kasa shi ma kashe biyu da kai garibun matanan wa isnadan akwai garibi wanda yake na matani da isnadi kuma da kai garibun isnadan la matanan da kai garibi na isnadi wanda babu ba bangaren matani bane ba duk da suke cewa aslan la yujadu garibun matanan la isnadan aga an samu garibun matanan wa isnadan aka samu isnadan la matanan to baya yiwa a samu matanan la isnadan saboda hadisi tila sai da isnadi laula isnad da mun shiga cikin hayaniya sai na 10 na 27 shine garibul hadis shine ma waqa fihi lafzun ghamidun ba'idun 'anil fahm li qillati isti'malihi shine hadisi wanda yake garibi shine duk lokacin da aka samu wani lafazi a cikin lafazin hadisin lafazi ne wanda yake ghamid wanda yake boyayye wanda yake a dunkule mutane ba su cika ba amfani da wannan lafazin ba zai yi wahala mu fahimci ina aka sa gaba a cikin wannan lafazin lokaci ya go kina a gulguje da kai hadisi wanda yake al-aziz da kai al-musalsal da kai al-muttafaq wal-muftaraq da kai al-mutashabih da kai al-ali wan-nazil da kai sauransu insha Allah da kai al-mushtabih bil al-mushtabih al-maqlub da sauransu wannan sune dai guda 35 ko 33 wanda imam wanda muka yi tsokaci akan shi shi imam Nawawi ya adda su ma zuwa ga 55 yana ganin wannan sune adadin ko nau'ika na hadisi wanda muke iya amfanuwa da shi al-muhim mun fahimci iya wa'ansu mustalahat wanda za mu iya amfani da su idan muka shiga cikin wannan littafin insha Allah sati mai zuwa Allah ya sa muna cikin masar idza muhara babu mawaqitu as-salati babu wanda zai mana bayani akan lokuta na sallah insha Allah abinda muka karanta dai Allah ya bamu larin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana muna tawassuli ga wannan majlisi ubangiji ya biya mana dukkan bukatunmu ya sanya albarka a cikin kwanukanmu ya sanya albarka a cikin abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك